alkhairi ne ya dane da ke mai suna alkhairi ne alkhairi ne take me to a terrace so alkhairi ne ko ai maka ba shugari bana
zama shalele barin wata kake mai kyautar haske so alkhairi ne ko ai maka ba shugari bana
assalamu alaikum masoyiya na yi miki sallama
wa alaika salamu masoyina amsa ta da azama
ga barin mako na soka halluna wa da yar zuma
ga guri zauna a zuciyata
kara sara sukar mai zuwa ko da yaushe zan zama garkuwar ki mai shiri na karar da mai kinki
kai barin wata kake ka na garkuwa kake tunda ina da kai na zan matauraro a ta yan mata
HouseOfSongs.com.